Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden zai isa taron kolin sauyin yanayi na Majalisar Dinkin Duniya da za a gudanar a birnin Glasgow a mako mai zuwa, tare da alƙawarin tabbatarwa duniya cewa Amurka ta shirya ta zuba jari mafi girma a tarihin yaki da sauyin yanayi a duniya. A ranar Alhamis, jami'an fadar White House da shugabannin 'yan Democrat a Majalisar Dokoki sun sanar da sabon kudirin shugaban kasa na kashe kudin gwamnati akan farfado da sauyin yanayi. Yayin da aka takaita kudin da za a kashe akan kudirin na baya, sabon kudirin ya kunshi dala biliyan 555 wanda za a kashe kai tsaye wurin rage gurbatar yanayi a kasar, tsakanin kashe 50 zuwa 52 cikin 100 na daga shekarar 2005 kafin shekarar 2030. Wannan ya yi daidai da bukatar gudunmuwar kasa wanda Amurka ta himmantu a lokacin da Biden ya sake komawa ga yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris a farkon wannan shekara. A cewar masu fafutuka da masu sharhi, wannan zai karfafa matsayar Biden na gadin Amurka ta jagoranci duniya a yaki da sauyin yanayi. A jiya Juma'a, hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta FDA a takaice ta ba da umarni a yi amfani da rigakafin COVID-19 na Pfizer BioNTech a kan yara 'yan shekaru 5 zuwa 11. Hukumar ta FDA ta amince a yi wa yara allura da kashi 1 cikin 3 na adadin rigakafin da aka yi wa matasa da manya. Yanzu da aka amince a yi wa yara rigakafi, za su iya komawa makaranta kana su gudanar da wasu harkoki fiye da yadda aka garkame su a cikin gida, suna karatu ba tare da ganin abokansu ba, inji Dr. Kausar Talat na Jami'ar John Hopkins a cewar Associated Press. Ta kara da cewa rigakafin zai kare su kane kare al'ummarmu. A ranar Talata, masu ba da shawara ga cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka za su fitar da cikakken bayani akan shawarwarinsu, kanin daraktan cibiyar shi ma zai ba da jawabinsa na ƙarshe. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya kuma sake wani yunkurin shirya wa Papa Roman Francis ziyara zuwa Koriya ta Arewa, wani lamarin da ake ganin sabon neman fara tattaunawar diplomasiya da Pyongyang da shugaban Koriya ta Kudu ɗin ke yi. Moon ya buƙaci Papa Roma ya kai ziyara a Koriya ta Arewa ne yayin da suka gana a fadar Vatican a jiya Juma'a. Yana faɗa masa cewa wannan ziyara za ta kawo dawwammamiyar zaman lafiya a yankin ruwan Koriya, a cewar kakakin fadar shugaban ƙasar Park Kwee-min. Moon ya je birnin Roma ne domin halartar taron kolin manyan ƙasashe 20 mafiya ƙarfin masana'antu a duniya. Papa Roman ya ce a shirye yake kai ziyarar domin zaman lafiya da kuma taimakawa bangarorin, amma sai idan Koriya ta Arewa ta ba shi gayyata, inji Park. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi kira ga shugabannin sojan Sudan da suka yi juyin mulki da su guje wa duk wani nau'in tashin hankali akan masu zanga-zangar lumana da za su yi a yau Asabar. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ya nemi a saka sunansa ne ya yi wannan kira ga shugabannin sojojin Sudan ɗin yayin da yake yi wa manema labarai bayani. To ranar Litinin da sojojin suka kwace mulki, ɗan ƙasar ke gudanar da zanga-zanga neman maido da gwamnatin farar hula. Wata haɗakar ƙungiyoyin unguwanni da 'yan raji suna shirin gudanar da tattaki na miliyoyin mutane a yau Asabar bisa taken ku fice daga mulki. Jami'an tsaro sun kashe akalla mutum 9 ta harbin bindiga kana suka jikata wasu 170 yayin zanga-zangar, a cewar kungiyar likitocin Sudan. Wasu 'yan kasar sun ji tsoron cewa jami'an tsaro ka iya afkawa zanga-zangar da ake niyyar gudanarwa a yau Asabar, inji Reuters. A ƙarshe, a jiya Juma'a, kafafen yaɗa labarai da iyalan wani dadaddin abokin aiki ga ambarariyar shugaban Myanmar Aung San Suu Kyi kana ɗan jam'iyyarta sun ce kotu ta tabbatar da laifin cin amanar ƙasa a kansa, kana ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari shekaru 20.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
lafiya kalawa alheriya
lafiya lauya mutan gida ya New York ya sanyi
alhamdulillah gashi nan mutaje an fara saka
tsaron sanyi ta tsoran sanyi na ina ganka in ka kunshe sai ka ce wani eskimo
ba da batu
ma dan wannan sanyi ma dan hunturu
haka ne ake ne abin nan shawara da ake bamu ne yasa muke daukan matakan tsaro
a to ai kuwa lafiya uwar jiki to Allah ya kare mu Allah ya sa mu ga bayan wannan
yanayi haka hanyar lafiya biki da shekara
haka kuwa Allah ya sa mu ga bayan wannan yanayi
amin summa
to baba kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe zamu fara da mika sakonnin ta'aziya abokan aikin mu an yi mafi rashi wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda
Biyu
kawunsa Alhaji Mejobukar Haruna ya rasu ranan shi kuma abokin aikin mu har yanzu Murtala Faruk Sanyinna shi kuma wanda yake mishi a matsayin baba Malam Muhammad Sani Aliyu da aka fi sani da mijin yawa soja shi ma ya rasu a cikin wannan makon sai kuma wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu Enikaya shi kuma wanda ya rasu wanda ake kira Umar ya dake jinka da fari Gombe shi kuma mota ce ta kade shi yana kan
babur ba
yana kan babur a Gombe Allah ya ji an mamatan duka Allah ya sa
amin
kuma ya kyautata
amin amin ko gaisuwar tayi murna ce zuwa ga Alhaji Yahaya Ibrahim na daurin auren ƴaƴansa da suka hada da Hawa'u Yahaya da angunta Yahaya Musa da kuma Rabiatu Yahaya da angunta Ibrahim Husaini Adamu wanda aka daura a jiya Juma'a kenan masallacin Sheikh Tahir Bauchi dake Tudun Wada Kaduna sannan mai sauraron mu kuma ya aika da wannan sakon tayi murna zuwa ga Malam Sine Abu gidan mabuga bakin kasuwa faki da Malam Nasiru Kefi sarkin kwanar Dangora na daurin auren ƴaƴansu da suka hada da Alhaji Bashari mai katako faki da amaryarsa Maryam Ummi Kefi sarkin kwanar Gora wanda za a daura a ranar 6 ga wata mai zuwa kinan wato Nuwamba na da kwana 6 kenan shekarar 2021 wanda a wato asabar mai zuwa kenan wanda za a daura da misalin karfe 2 na rana a masallacin Juma'an kwana Dangora to Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a dayyiba sako daga Isuhun Dila Faki jihar Kaduna
sai kuma gaisuwar fata alheri da ta murna ga iyalan Malam Abdullahi Ibrahim da na Alhaji Dan Ladi Muhammad Dan Isa Kirfi domin auren ƴaƴansu Sirajo da Maimuna waɗanda za a daura mu auren nan a yau a masallacin Juma'a na Federal Locus Bauchi sai dai ba fadi ko da karfe nawa ne za a yi wannan aure ba
to sai kuma gaisuwar taya murda zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Shehu Aliyu Gandi da na Alhaji Musa Usman Bakura na daurin auren ƴaƴansu Abdullahi Shehu Gandi da Hajiya Saratu Musa Usman da za a daura an jima kaɗan da misalin karfe 9 na safe a number 34 Shakli Man Habibi unguwar malamai Tudun Wada Zaria to Allah ba da zaman lafiya da zuri'a dayyiba
muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Yusuf Alhaji Isa General Manager Television na jihar Yobe wato YTV kenan wanda za a daura auren Esa Khadija Yusuf Isa da aka fi sani da anti za a auren ne shi ma yau dinnan da karfi 11 na safe a masallacin line A dake Zanna Zakaria Housing Estate kan hanyar Dashuwa a Damaturu jihar Yobe Nigeria to Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka raba ko
amin summa amin amin summa amin
bari mu mika gaisuwar fata alheri ta sada zumunta ga Alhaji mai gero Cesa Udubo wanda yake son a gaida mishi da malam mai zanan hula gololo da Yusuf Bazuka gololo da Alhaji Haruna BDY yar masuwa da Alhaji Musa Lawo Kacella da Baffa Haruna Bajuga sai kuma gaisuwar fata alheri zuwa ga Yusuf Metela Samaru Bustof Zaria da Hafiz Ismail Usman Imani Layin Dogo Samaru Zaria sai injiniya Muhammad Usman shugaban karamar hukumar Sabon Gari jihar Kaduna da kidado Adamu Chairman Road Transport Workers Dadi Motors Kwangila Zaria da Sheikh Mohammed Jamil Albani Samaru Zaria DG Interface Kaduna wato wannan kungiya ta ke hada kan mabiya addine daban-daban domin samun wanzu da zaman lafiya wannan kuma za mu hada da Reverend Joseph Hayek sune suke da shi Sheikh din nan suke wannan kungiya suke jagoranta wannan kungiya Allah ya sa kasa ta cimma ruwa na samun hadin kan al'umma da zaman lafiya a kasa da walin Samaru Zaria Alhaji Kabiru Babale kasuwar dare shi kuma shugaban wannan kungiya ta matuka motoci kungiyar ku ce kafakku gonar ku aka shigo yau
baba eh haka ne an shigo
layin ku sai Allah
an adawo lafiya
ya adawo lafiya sai Allah mu azu gaza director kamfanin Farmers Escort Samaru Zaria da barista Shamwili Muhammad Nasir babban imamin masallacin Central Mosque a Samaru sai Alhaji Abubakar Baba da dukan membobin kungiyar wannan kungiyar taku baba su matuka motoci
ita matuka mota haka dake
ta Samaru Zaria wato jagoran wannan Dalhatu Manjos Gubir na Samaru Zaria da fatar duk an tashi lafiya
amin su amin malam Dalhatu wanda mai ka ayyukan a da wannan lafiya da idan Allah to ni kuma ina da gaisuwar taya murna daga Mahmud Salu Kaura da Moda Zamfara yace gaisuwa bane huce zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka sai kuma gaisuwa zuwa ga mahaifi na Alhaji Salu mai gyaran agugu Kaura da mai martaba sarkin kiyawan Kaura na Moda Malam Sanusi Muhammad Ahmad Asha da Alhaji Sanusi Walin Kaura na Moda da injiniya Sanusi Nasiru Kaura baban Afan da Honorable Ubaidullah Yahaya Kaura da Honorable Hafiz Balarabi Gusau da Faruku Liman na kasa da Ibrahim SG Kusfa Zaria da Malam Tsoho mai wankin hula Kaura na Moda da baban Yusra Gusau da Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa Kaura na Moda da Mansar Baba Wuro na Fada yace da fatan duk sun tashi lafiya daga Salu Kaura na Moda a Zamfara
to baba ka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili
ko ka dan kuwa
yawa tilas mu ja burki nan sai mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana
yari ba ne yari ma ko ina na fara har mi na fatina masu yana suna fada su malaka ji ko ina kula mana dakkari ma fa yamana ka saba idan ka saba wallahi za ka kone babu ka yamana mu je mana dinin zama ayyaka yamana ya ka saba da miki hotelin guri-guri baba sanya mana wow mama ci mana ya da nuna musu rafi mana kano kaduna zariya ka tsana in ka ci asari mani na mana haka na fara na yi musu zara zubin mu kokora da samu zara mu ka saba yara Allah ne ya tsara ba wata dabara na shige dabara maka nan fasara ko da za a sara su ki a dabara ya kawo dabara kun ka fasara ko da su da gora ki kawo ne ra duniya ku shi kai bai ta anka wai ta anka kai wai ta anka why is the anka hey what nice oh 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 yum ya sai mun dadi haka mana ba mu bukata wahala wanda ke kiranta Allah ya kiyaye mana kila mana ba na hanya hifa kila mana sai kan akwai babu wani hifa kila a Kano an yi ne mana mai control mana yadda muke rike maki mana mama kina ba yadda nake rike maki tafiyar a gade mana kai ejo kila mana da kake ba mu kama ni mana yanzu ba an yi nake wajen da ba mu kama shi sai da kallo mana dan sai mu fa ya samu ta dizaya maganin mai laya mana mashi kaya ta su rika ya cigaba da su ya duba kana su ya kale musu bari an kunna mama ni ya kaka ja da iya dole ne in biya
san makon da ya shige baraka ta kwaro hira da wannan mawaki da muka gayyata wannan zaure yari
haka yarima ba
yawa ta tambaye shi burin shi na rayuwa sai kuma lokaci ya kwace mana
shi kuma ya hau bayani
yawa bari yarima menene burin ka na rayuwa
gaskiya buri na awaka ina son zama international mawaki kuma ina kokarin kwatanta ka inda cewa kin san Allah ne shi kowa ina kwatanta ka saboda akwai abubuwan da dama masu sauraron makokina suke nuna min cewa ina zuwa da bakon al'amara wanda ba kowane mawaki bane yake yin su ba to gaskiya ina zuwa in zama standard international mawaki
to me yake ci muku zuwa a kwariya musu a harka ta waka
gaskiya ba komai bane me yake ci wannan tuwa kwariya musamman a arewa kace rashin tallafin da muke bukata da kiga mutum mawaki ne a kudu wallahi idan kika dauko wakar upcoming artist na nan arewa wallahi ragargaza dan kudu amma sai kiga karamin mawaki a kudu yanzu zai fara ne zai suna saboda suna da manya akan harkar wanda suke zuba musu kudi a harkar su ma su zama sun zama wani idan kika dubi Don Jazzy ya dauko Corrado Bello ya dauko Ricardo Banks ya dauko many artists wanda suke waka kananu wanda daga ba suka zo suka zama popular amma mu anan arewa sai dai kai hosinin iya karfin ka ka zama celebrity sannan kuma duk wannan wahalar da kai da ka zama sai ga mutane suna kokarin su ce sai kai musu amma kai musu ba a tsajin ka gaskiya muna fuskantar wannan kalubalen babu wani taimako a cikin wakar a arewa saboda ni salon da na faro da shi inda na samu irin wannan abin da ake bukata na tallafin mawaka wanda ake janyo mawaka gaskiya da a international din ma sai na zama na buwaya saboda salo ne wanda na kirkiro shi daban da irin wanda ake a bangaren R&B wallahi
so
amma babu kawai to kuma idan kana bukatar kuɗi kuma kana son ka taimaki kanka magana ka ce zaka yi hip hop baka da wani good father wanda zai taimaka ma gaskiya abu ne mai wahala arewa dole ya kada da Hausa to kuma da Allah ya taimake ni duk inda na bangara duk bangaren da na tsotsa kawai sai in ji kamar dama a nan an halicce ni ne kawai don in yi wannan bangaren alhamdulillah ina da wannan baiwar
to madalla muna godiya yanzu a al'adar shirin muka a shirin a bari ya huce ne idan kana da waɗanda kake son ka gaisar za ka iya gaida su
da farko dai ina gaida mai gidana Farahama ina gaida kuma mai gidana Annur wanda shi ma na ɗaya daga cikin wanda suke taimaka mu sai uban Jazuli sannan sai kuma mai gidanmu kuma shi ma mai kaunar cigabanmu Hamisu Birika sannan ina miƙa gaisuwata ga mahaifiyata mamana kenan da babana wanda su ne gaba ɗaya jigon rayuwata su ne suke ƙara min ƙwarin gwiwa a kan tafiyar ina miƙa gaisuwa ta a gare su sai kuma abokane na wanda muke tare da su tare da jamsu din ta yaki ita ma ina miƙa godiya ta a gare ta
to
yarwa kuma rabin jiki
to muna godiya to baba kaji babu namu
Allah ya cika mu dukan mu burin mu na alheri
na alheri amin su amin
Yarima
ne. Yarima labarin da zan baka labari ne na malamin makaranta da daliban sa.
To
malamin makaranta
ya ga chapter a wannan aji.
Ai kuwa to wannan malamin makarantar baba ya koya ba. Irin yanda za a bada labari sai a tambayi dalibai ai muku tambaya bisa ga labarin da aka bani daya. Ya bada labarin aikin soja.
To
shi ke dan yadda ake a shiga soja a samu horaswa a tafi bakin daga da dai gogwarmaya da sojoji suke ci a bakin daga
kin san yara ko da son soja
yawa yara da son soja yara suka kasa kunne suna ta jin suna jin labari da aka gama sai yace to dan muku tambayoyi abinda nake nema daga gare ku ya babba su takarda yace kowa ya rubuta ya bani labarin abinda yaje gani abubuwan da suka faru wai ku tafi yace ma yara ku rubuta ma abubuwan da suka faru lokacin da kuke bakin dada
tamkar je su suka je bakin dada din
sun je eh kamar su suka je tunda an riga an ba su labarin yanda ake aikin soja da abin da ake a bakin dada shi ke da yara suka yi ta rubutu suka yi ta rubutu bayan lokaci dan lokaci yace to lokaci a tsaya da rubutu yake karbi takardun yara ya maki so da yazo kan wani yawa da yazo kan wani sai ga bai rubuta komai ba to shi wannan yaron bai natsuwa sam sam bai natsuwa kwata kwata wato
mai wasanni ke da
yawa mai wasan kin kari na to yana lokacin da ake bada wannan labarin yana ta wasa bai mai da hankali ba kwata kwata bai ma san abin da ake aka faɗa ba to ya rasa yanda ya ciyuciyu ya rasa abin da zai rubuta a dandandan ya fara ya tambayi yaro ya ce me yasa baka rubuta komai ba sai yaro ya ce bar malamin wai ai sun kinne da muka tafi ya fanna yakin a farkon yakin aka kashe ni wani ne a farkon yakin aka kashe shi sabili da aka yi ta komi ba bai yi komi ba
to ai na fiye ne don ana mutuwa a bakin daga
ai malam bai ce masa a mutu ba a cikin wannan
a to ya mutu wannan yaro ya ce da masa
so mallaka to baba in kai da zaka da wannan dalibi
eh to ta waduri kace ai ya gode hikima
so da aka je ka ai dole ba me ni wani haka ta faru
gaskiya
wato ya kuma nan gaskiya kenan ko
a sosai ku ai ai hikima da kyau ma kai
ai to sai ba da ta bishi ya aka ka mutu waya kaje ka a cika ba ka ba
ai ai ya ba shi labari haribi akai ko babu ya taki
ko dai me faru ma shi dai daga zuwa aka kashe shi kenan ba labari ta kurin mutu
yawa
haka ba da majin da daga fa da shi da aka tilas mu jaburki dan yanzu a madadin
baba Yakubu Bakeri
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
kuma na ba mu kuka wahala wanda ke kiranta Allah ya kiyaye mana kila mana ba na hanya hifa kila mana sai akwai babu wani hifa kila akan anyi ne mana ka turo la mana yadda muke rike maka mana mama kina ba ta yadda nake rike maka tafiyar a gaje mana azo kila mana da take ba mu kama ne mana
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawu lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.